أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta bada ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun mu na littafi na al-aqidatu tahawiyya, inda a sati da ya gabata muka dakata akan magana ta malam da yake cewa wala naral khuruja ala ahimmatina wa wulati umurina wa injar. Kenan mu sani cewa muna magana ne akan aqida ta Ahlus Sunna wal Jamaa. Aqida ta ta
subhanakallahu wal atabu wala ilma la
cikin mu shine abin da ya kudirce a zuciye shi, kuma haka yake kallon addinin musulunci, kuma haka yake bauta Allah da shi. Menene wannan? Shine fadin malam wala naral khuruja. Kenan daga cikin aqida ta Ahlus Sunna wal Jamaa, aqida ta magabata, ba ma ganin juya baya ko kuma huta daga bai'a ala a'immatina ga shugabanninmu, wa wilati umurina da wanda suke jibintan al'amuranmu, wa injaru ko da a ce sun kuskure, wala nadahu alaihim. Kuma daga cikin aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a, ba ma zauwa mu ringa yin addu'a a kansu cewa Allah tsine musu, Allah walakanta su, Allah musu kaza, Allah musu kaza. Wala nanzi ayadan min ta'atihim, kuma ba ma hudda hannu ko kaɗan daga ɗa'arsu. Ya kasance kenan mun wasa musu biyayya, mun wasa musu ɗa'a. Wa nara ta'atuhum min ta'atillahi azza wa jalla faridatan, muna ganin kuma yi musu ɗa'a daga cikin yi ma Allah ɗa'a ne, faridatan farilla. Kenan shuwagabanni in dai musulmai ne, dole ne a yi musu biyayya, dole ne a yi musu da'a. Ko da a ce wa'innan shuwagabannin suna aikata wasu kurakurai wanda kai kake ganin wannan kurakuran ba daidai bane ba, kenan ba ka da hurumi ko ba ka da dama take ce kai bakka da shugaba, baka yarda ba da wani shugabanka ne, ko ka taro su jama'a su ware su koma share su zama ƴan tawaye, su ce ba su yarda ba da shugabancin wani ya kasance shi ne shugabansu, alhali kuma ofisiyal laman shi ne shugaban. Malam ya amuru bi ma'siyatin, matukal ba su ringa ma mutane umarni ba akan su ringa aikata abin da ya shahi ma'siya, shi ne saban Allah. In dai shugaba ya ce dole kowa ya sha giya, to a lokacin nan babu zancen yi mishi da'a, saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Babu ta yanda za a yi ka yi ma shugaba da'a a daidai lokacin, kuma za ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan bakka da wannan hurumi, bakka da wannan dama a addini na musulunci. Na'am. Sai kuma yake cewa ma lam ya'muru bi ma'siya wa nad'u lahum bis salah wal mu'afat, abin da yake kanmu abin da ya dace mu yi, mu ringa yi musu addu'a Allah shiryar da su, kuma Allah kawo sauki cikin al'amuran da musulmi suka samu kansu. Wannan shine a takaice malam magana da yake nan akan abin da ya shahi shugabanni. Yake cewa daga aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a, dole ne musulmi yayi ma shugabanni biyayya, ba magana ya ce ya fita daga ƙarƙashin shugabancinsu, ko kuma wanda suka kasance su suke jibintan al'amuran musulmi, alhali kana ƙarƙashin shugabancinsu ka ce kai daga yau ka fasa yi musu biyayya, alhali ba umarni suka maka ba akan ka aikata wani saƙo na Allah. A lokacin da suka maka umarni ka aikata wani saƙo na Allah, to a lokacin nan ba magana ka musu biyayya. a lokacin da suka ce kowa ya je coci ya yi sallah irin da in coci ba magana aje a masa biyayya a lokacin da suka ce kowa fa sallah kawai kowa kada a ganshi ya yi sallah to a lokacin babu zancen biyayya sallah zakai azumi zakai da'a zaka ma Allah subhanahu wataala kidan la qa'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu ta yanda za a yi kama ka saba ma Allah domin kama wani daga cikin bayin shi biyayya sai malam mai sharhi yake cewa kalkashin wannan magana malam yana da hujjoji a cikin alqur'ani da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ya ku wanda kuka yi imani ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da'a sai ce kuma wa ulil amri minkum kuma hallau shugabanni su ma a musu da'a abin da yasa malam Allah subhanahu wataala da yazo jerawa sai fara kawo ayi mishi da'a nabi sai kawo ayi ma manzo sallallahu alaihi wasallam da'a to kwada na uku sai yace wa ulil amri da shugabanni saboda su shugabannin sai din sun bi Allah sun bi manzon Allah a wannan kalkashin wannan inuwa a wannan inuwa su ma za a musu da'a idan suka ce a saba ma Allah a saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba magana da'a su ma suna kalkashin yi ma Allah da'a suna kalkashin yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam da'a idan suka ce ka'a ma Allah da'a idan suka ce ka'a manzo sallallahu alaihi wasallam da'a to su ma babu zancen yi musu da'a kenan idan ya kasance su suna shugabantar kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ne to a lokacin nan wajibin ka dolen ka ka yi musu biyayya koda a ce suna aikata wasu abubuwa na sako koda a ce suna yin zalunci koda a ce kai karanta ka sun zalunci ka dan shugaba yana zalunci dan shugaba yana sata kudin mutane dan shugaba yana kaza wannan ba hujja bace taka kace kai baka yarda wa shugaban ka bane kuma ko daga wata irin hanya zo shugabanci imma hanya ce ta kudeta yazo shugabanci imma hanya ce ta demokradiya yazo shugabanci imma hanya ce ta rukun kwari yazo shugabanci ko wata irin hanya musulunci bai kayyadewa cewa sai shugaba yazo ta wannan hanya tukun za a mishi biyayya tabbas akwai tsari na musulunci wajen shugabantar da shugaba shi wani tsari ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar ma sahabbai a bayan shi su yi tsari tsakaninsu su zaba ma kansu shugaba suka zo suka yi ranyo tsakaninsu manya-manya lattijawa masu hankalinsu masu iliminsu waɗanda su ne a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yana rayuwa su ake gani wajen kare tahiyyar addinin musulunci su ne rundunai su ne shugabannin a lokacin nan ma idan ka huta manzo sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne ake cewa ahlul hil wal iqd su ne masu zirhin tunani su ne kuma masu zirhin hankali su ne suke zama sai su duba su gani waye dace zama shugaba ba irin namu na demokradiya ba ƙuri'ai lattijo da ƙuri'a karuwa duka ɗaya ce kowa ƙuri'a ku daidai yau da kake a'a ƙuri'a mai hankali da ƙuri'a mara hankali duka ɗaya take in dai yayi zabe ko zuwa zai zabe a'a ba haka bane su zama suke a duba a gani wane ne yake dacewa sai a zaba kawai a saba san rai babu bangaranci babu kaza babu kaza wannan haka tsarin musulunci ke zaben shugaba amma yanzu an ka tsari ne kowa ya mutu ya zabe in ana yin zaben to kana ya kasance an dora shugaba idan aka samu firin jaye wannan su ne shugabanni wanda shi ma wannan tsarin yana da matsalolin shi wanda har yau ba a samu ba solution akan wannan matsalar tashi tsari na zabe na demokradiya a ce kowa fito ya zabe idan aka samu kai sankanta 1% shikenan wannan wanda aka zaba sankanta 1% ya zama shugaba wannan karan na 1% din ba zabe shi ba kenan me za a yi shugabanci za a yi su ba sa so kare da fursakin wannan ba su zabi wannan shugabancin kenan su ma wata diktatur ce za a musu ana shugabantar su ba tare da sun so ba shine ake ce ma al-istibdadul aghlabi diktatur da waɗanda suka yi yawa su za su zo su yi diktatur akan waɗanda suke kaɗan kuma takan yi ma inda a ce an yi kilgen na kirki ko wani abu takan yi ma ba su yi yawan ba kuma takan yi kawai haka nan murtani ma aka aka ce wa'annan su ne suka yi yawa su suka zama saban da suke shine daidai kenan wannan matsala su ma demokradiya ba samu solution ba akan ta cewa ya ne wannan tsarin to an ce for the people ne for the people for the profit shugabanci ne na talakawa kuma talakawa su suke zaba amma gashi nan wajen rabi su ba su zaba ba amma kuma za a shugabance su a haka nan za a musu dictatorship to shi ne kamar duk wani tsari dai ba na Allah bane ba akwai matsala a cikin shi haka nan dictatorship ta kalle ta ta kude ta misali ita ma in ka duba gani akwai matsala takan yi an kashe wasu kwace ne aka yi da ƙarfi babu wanda ya so ko mutum ɗaya kawai kai ne kaga dama ka murɗe saboda kana da ƙarfi ka zo ka amsa kaga shi ma akwai matsala to musulunci talkansuwa hanyar da aka bi aka samu shugabanci to musulunci bai ba ka dama ba ka ce ka fita daga ƙarƙashin wannan shugabanci kawai ya riga zama shugaba haka Allah ya kadarta ta wannan hanyar zai zama shugaba saboda in ka zo tarihin musulunci an samu khalifofi da yawa wani khalifan poison aka sa aka kashe shi wani khalifan zawa aka yi da ƙarfi aka amshe wani khalifan mutuwa yayi aka zo aka zauna par consensus aka zabi wani aka dora shugabanci duka an samu haka kuma dukansu shugabanni ne na musulunci kuma dole aka musu da'a kuma kalkashin su akwai malamai manya-manya wanda aka yi na addinin musulunci irin su Imam Malik irin su Ahmad bin Hanbal irin su Abu Hanifa irin su Imam Shafi irin su Sufyan al-Thawri da sauransu manya-manyan malamai wanda a duniya tana amfanuwa da ilimin su har yanzu mutane suna addini da abin da suka kawo na gudunmuwa na cigaban ilimi na addinin musulunci amma duk da wannan suka rayu tsalkalkashin su suka ringa bin su suka ringa musu biyayya ba tare da sun mutu daga karkashin su ba idan ka dauki Ahmad bin Hanbal shi azabtar da shi da aka yi babu wanda aka azabtar da shi kamar yadda aka azabtar da Ahmad bin Hanbal aka ce dole shi sai ya ce alqur'ani halitta ne sai ya fito ya ce alqur'ani ai Allah halitta alqur'ani ba magana Allah bace ba yace shi ko ba zai faɗi ba a kama shi a kaso a bashi kashi a me kaza babu irin azabar da a mishi ba ka dawo ka wannan magana yace shi bai dawo ba wannan magana ita ce ta gaskiya alqur'ani siffa ce ta Allah magana ce ta Allah subhanahu wataala a lokacin nan kuma wasu malamai na bid'a sun kewaye su shugabannin wannan lokacin suka ce musu wannan ita ce magana ta gaskiya ko alqur'ani halitta ce duk malamin da bai yarda ba da wannan magana ko a kashe shi sauran maluman in aka kasu aka zamanar da su aka ce ka yarda qur'ani halitta ne ko ba halitta bane yace aka qur'ana daga cikin maluman wani ce aka qur'ana aka kawo to qur'ani yana da bango bangon kuma na fata ne sai dora hannun shi sai dora saman fatai sai ce wannan halitta ne a zuciyar shi abin da yake ni wannan fata halitta ce amma ba magana take ciki ba ta Allah subhanahu wataala dan ya samu zai kubuta haka yadda suka ringa fita wasu su ce sun yarda alqur'ani halitta ne su koma daga baya sai ta istighfari amma shi Ahmad bin Hanbal duniya take jira ta ji fatawar shi ta karshe mi zai ce Ahmad bin Hanbal yace a shi bai yarda ba alqur'ani ba halitta bane siffa ce ta Allah haka ya ringa aka ringa yawo da shi kalkashin shugabanni daya biyu a uku bawan Allah nan da karshe dai Allah ya kawo wani shugaba wanda kuma ya sassafta mishi tukwana aka bar shi akan fatawar ta cewa alqur'ani siffa ce ta Allah subhanahu wataala to kaga irin waɗannan malamai sun rayu kalkashin shugabanni azzalimai amma wannan bai ba su dama ba suka ce su ba su rida waɗannan shugabanni ba ko su tada kalkashin shugabancin su in ka dauki Hajjaj bin Yusuf mun yi magana shi a satin da ya gabata Hajjaj bin Yusuf iya daga cikin shugabanni da aka yi azzalimai iya daga cikin waɗanda wasu malamai suke musu kallon fasikai ne na musulmai ne fasikai na musulmai musulmai ne amma kuma sun yi zalunci a hili wanda ya kumshi kashe kai kisan kai da sauransu abubuwa na zalunci kala-kala Ibn Yusuf yayi hadda sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya kashe Abdullahi ibn Zubair kai Abdullahi ibn Umar ma ta akai shine sababi na mutuwa Abdullahi ibn Umar saboda a cikin wannan harin da aka kama Ka'aba a wannan lokacin suka halbi kibiya ta same shi ita mai sanadiya daga baya ya rasu amma duk da haka ya zo yana zalimcin Abdullahi ibn Umar hayde bi sallah da ya zo garin ya mamaye Abdullahi ibn Umar hayde bi sallah kuma daga cikin sahabbai da yawa sun bi sallah duk da cewa yana zalimcin Ibn Taymiya al-Harrani al-Dimashqi yake cewa da duniya ta zamana wuni guda babu shugaba gara a yi shekara 100 da shugaba azzalimi yau idan aka ce maka babu shugaba a gari yau babu iko a gari babu kowa ya yi abin da ya ga dama kowa ya cika rashin baka ai kai ka san wanda yake jin ƙarfin shi ga wani bawan Allah nan wanda shi gashi nan gashi ga kamar shi kuma da kuɗi a hannun shi ai ka san biya zauna lafiya alhali mutane ba imani ishe su ba sosai babu ta yanda za a zauna lafiya mutane ana kallo ga wani wuri na an zo an ajiye kuɗi an ce wannan wurin ajiye kuɗi ne duk kuɗin garin yana wurin an ce ba iko a garin ba kowa a kofar wurin kawai ai kai ka san ba kowa ba zai shiga to yau in aka ce babu shugaba gari ya shiga uku gara a zamna shekara ɗari ƙarƙashin shugaba a zalimi da a zamna wuni guda babu shugaba a gari shi yasa ba a so ya kasance an huta ƙarƙashin shugabancin shugaba matuƙar ba umarni bai akan aje a aikata abin da ya saba man Allah manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi ingantacce man ata'ani faqad ata'a Allah wanda ya mini biyayya yace haƙiƙa ya bi Allah wa man asani faqad asalla kuma dukkan wanda ya saba mini ya saba man Allah wa man yuti'il amira faqad ata'ani dukkan wanda ya bi shugaba manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ma kaman ni ne ya bi wa man ya'sil amira faqad asani kuma dukkan wanda ya saba ma shugaba to kamar ni ma ya saba mini Abu Dharr al-Ghifari yake cewa inna khalili aw habibi aw sadi an asma wa ati Abu Dharr al-Ghifari yake cewa masoyina ya mun wasiya akan cewa inji kuma in yi da'a in yi biyayya wa in kana abdan habashiyyan mukhattaw al-atraf ko da a ce bawa ne na garin Habasha wanda yake yanda yake da gabaɗuwa a gunsuri wanda misali bawa ne gashi nan hannun shi a cire hancin shi a cire kawar shi a cire a ce kuma shine shugaba duk da wayannan alamu da suke nuna cewa lalle wannan bai da siffa ta kamala lalle wannan iya da nakasu a tare da shi to duk da haka in aka ce shine shugaba manzo sallallahu alaihi wasallam wasiyar da ya ma wannan sahabi shine ya bi shi sau da kafa duk umarnin da ya bada ya bi duk abin da ya sa shi ya aikata idan ya yi magana ya yi saurare saurare na da'a saurare na biyayya kada ya kasance saurare ne na ya shiga daga wannan kunnan ya fita daga wancan kunnan haka nan a cikin sahihaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'a fima ahabba wa kariha akan muslimi ya ji kuma ya yi biyayya a dukkan abin da yake so da wanda baya so illa an yi umara bi ma'siya sai a lokacin da aka umarce shi akan ya aikata sako na Allah fa in umara bi ma'siya fala sam'a wala ta'a idan aka umarce shi da yin sako to a lokacin nan babu zancen saurare babu zancen da'a kenan shugaba zaka mai da'a zaka mai biyayya matakal bai ce ma ba ka saba ma Allah da manzon shi Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah kara mishi yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a min amirihi shay'an yukrihu falyasbir dukkan wanda yaga wani abu a tare da shugaban shi dukkan wanda yaga wani abu a tare da shugaban fa innahu man faraqa aljama'a shibran famata famaitatuhu jahiliya saboda dukkan wanda ya bar jama'a yace shi ya bangare shi ya koma share shi ba ruwan shi da shugaba ya zama rebel to ya mutu akan haka famaitatuhu jahiliya yayi mutuwa irin mutuwa ta jahiliya yake ta wafi ruwayati a wata ruwaya kuma ta Abu Sa'id al-Khudri yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza bu'a li khalifataini faqtulul akhar minhuma duk lokacin da aka ce ga khalifa aka zo aka mishi mubaya'a sai wani ya koma share ya ce shi ma khalifa ne mu za jama'a ku zo ni ma ku mini mubaya'a ku yarda da ni ni ma ku shugaban ku ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wancan wanda ya fito daga baya ya ce shi ma shugaba ne ya ce aje a yake shi kenan ba a shugaba biyu a muke suna a gwamnati guda shugaba guda ake kamar yadda sura suke cewa ba a kafitan biyu a saman jirgin ruwa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyaru a'immatukum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum mafifita daga cikin shugabanninku su ne waɗanda kuke son su suna son ku wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum kuna musu addu'a suna muku addu'a in ta kama sallah ta gawa ga musu sallah su maka sallah kidan musulmai وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم wanda kuma su ne mafi sharri na shugabanni su ne waɗanda ba sa son ku zalunta ku suke yi kuntata muku suke yi kuma kuma haka nan ba ku san su wato la'inunahum wa yul'inukum ku tsine musu su ma su tsine muku fa qulna ya rasulullah sai sahabbai suka ce to ya ma'aikin Allah afala nunabidhum bisayfi an dhalika shin idan muka samu irin waɗannan shugabannin waɗanda ba ma san su su ma bussa san mu muna tsine mu suna tsine mana shin ba za mu tashi mu yake su da takobi ba sai manzo Allah yake ce musu la kada ku yi haka ma aqamu fikum salat matkal sun tsaye da sallah a cikin ku ala mamuliya alaihi walil fara'ahu yaati shay'an min ma'siyatillah falyukrih ma yaati min ma'siyatillah dukkan wanda ya kasance yana talkashin wani shugaba sai yaga a tare da shugaban nan akwai wasu abubuwa wanda baya so yake aikatawa na saba ma Allah abinda ake so da shi falyukrih ma yaati bi ma'siyatillah yake a zuciyar shi abinda shugaban nan yake aikatawa na saba ma Allah wala yanzi anna yadan min ta'atihi kada ya kuskura yace ya janye hannun shi daga yi mishi da'a kaga duka waɗannan hadisan galgadi ne suke mana akan mi akan kada mu yarda mu zama rebel kada mu yarda mu zama ɗan bangarewa ga shugaba matakan wannan shugaba musulmi ne matakan wannan shugaba bai hana mu ba ko bai sa mu saba ma Allah ba in dai bar mu zama mai addinin mu bai tirza samu ba akan mu saba ma Allah amma gashi nan yana da aibukan shi yana da zaluncin shi yana da kaza da kaza to wannan ba mu zai cutar ba shi zai cutar malike cewa faqad dalla alkitabu wasunna ala wujubi ta'ati ulil amr haqiqa dalilai da yawa suna nan furtuk wanda suke nuna mana wajibtin yi ma shugaba da'a malam ya amuru bi ma'siya matqal basi umarni ba aikata sabo fata'ammal qawluhu ta'ala mi tunani mi nazari akan fada Allah madaukakin sarki da yake cewa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum mu ba Allah mu ba manzo sallallahu alaihi wasallam ko mu ba shugabannin mu su ma da'a yace kaifa qala wati'ur rasul wa lam yaqul wati'u ulil amri minkum mi yasa Allah subhanahu wataala yace kai tsaye ce wati'u Allah sai ce wati'u rasul bai ce ba wati'u ulil amri ku bi shugabanni sai ce kuma wati'u rasul sai fara kaddamar da yima manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya sai ce li anna ulil amri la yufarriduna bi da'a saboda su shugabanni ba tsayawa yi musu da'a a kadaita su da yi musu da'a bal yuta'una fi ma huwa ta'atun lillahi wa rasulihi sai dai ni ana yi musu da'a alkashin yi ma Allah da manzon shi da'a kenan shugabanni ana yi musu da'a matakal abinda suka ce ayi ba saban Allah bane matakal saban Allah ne to a lokacin ba magana da yanzu misali a tirsasa mutane a ce sun ci riba a idan aka tirsasa jama'a aka ce sun ci riba to wannan babu zancen da'a akai aka tirsasa mutane akan su sha giya wannan babu da'a akai su yi kaza wanda gashi nan a kirikiri saban Allah ne yin cin rashawa duka wannan bai dacewa ga musulmi ya yi da'a a ƙarƙashin irin wannan sai malai yake cewa wa adal fi'l ma'ar rasul li anna man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah fa inna rasul la ya'muru bi ghayri ta'ati Allah saboda manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya maka umarni da'a ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa adal yake cewa bal huwa ma'sumun fi dalika saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ma'sumi ne baya saba ma Allah akan abin da ya sahi shari'a ta Allah wa amma waliyul amri amma shi shugaba faqad ya'muru bighayri ta'ati Allah takan yi ringa yin umarni ba tare da yi ma Allah da'a ba hanyar Allah ba fala yuta'u illa fi ma huwa ta'atu lillahi wa rasulihi babu zanta a mushi da'a sai in ya kasance da'a ce ga Allah kuma da manzon shi sai malai ci gaba da cewa wa amma luzum ta'atihim wa injaru maganar malam da yake cewa a lazumci yi musu da'a koda a ce sun yi zalunci فَلِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ طَاعَتِهِمْ مِنَ الْمَفَاسِدِ. Saboda akwai abubuwa da yawa waɗanda suke gadar da cutarwa ga musulmai a lokacin da aka ce za a fasa masa biyayya. Idan aka ce maka yau shugaba, shugaba ne, to huta ƙarƙashin ɗa'ar shi yin wasu abubuwa wanda za su tayar da hankali a ƙarƙashin wannan shugabancin nashi, to akwai cutarwa jiwa take biyowa ba. Mafiya ba taɓa kwashewa lahiya ba. Mu kalli misali ƙasashe da aka yi na Larabawa da aka yi Rabiul Arabi revolution ɗin wannan da aka yi. Ka kalli Libya da aka ce katatan sai an ƙalƙwace mulki daga hannun Kadafi, har yau ƙasa ba ta rufe ta ba shekara wajen 10 yanzu. Ka kalli Yemen, ka kalli Egypt, duka waɗannan ƙasashen sun shiga halin ha'ula'i na shekaru tewa, kuma daga ƙarshe ba su samu abin da suke so. Revolution da suke reclame a yi ba ita kin bace aka yi, ba ita bace suke ciki a yanzu, sai dai ma mutane da aka kashe da yawa, sai dai ma kasace-sacen kuɗinsu da aka yi da yawa, mutane da aka rihe da yawa, mace-mace da aka yi wanda la tu'addu wala tuhsa. Abu ne wanda da wahala yake gadar da alkhairi. Wasiyar da musulunci ya bada, tsarin da musulunci ya kawo, idan kuna son sauyi a ƙasa, gashi nan za mu je yanzu. Malik ya cewa akwai cutarwa da yawa a lokacin da aka ce za a huta ƙarƙashin shugaba. Yake cewa bal fi sabari ala jawrihim takfiru sayyi'at, haƙuri da za ku yi a kan zaluncinsu da za su ringa yi muku, wani wata hanya ce Allah ya kawo muku mai sauki ta kankare muku zunubanku. Manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta shauka, hatta da daidai kaya idan ka taka ko kai tuntuɓe ko zaka fito daga ɗaki ba gani ka buge kai, ko kana buga wani abu hannunka ya buge, ko wani abu da ya same ka wanda zaka ji zafi, Allah zai kankare maka zunubi ƙarƙashin wannan abin da ya same ka na jin daɗi. To ina ga aka ce wannan shugaba ne bayya maka komi illa zalunta ka yake. Kaga wata hanya ce Allah zai kankare maka zunubanka dama ka tara. Yanzu misali irin shugabannin da gare mu na Afirka, misali waɗanda ba kaso ba ake musu control, ba kaso ba wani zai tsare su, mai control ɗin masu suka sashi ba shi sa kanshi ba. In sun ga dama yanzu in ka ce zaka matsa musu sai a gudda ka, sai a ma shedi, sai a ma kaza, kamar suna controlling komi shugabannin Afirka. Su ne power executive, su ne legislative, kuma su ne judiciary, duka sun gama sun riki alhali da aka tsara abin ta aka yi a rarrabe yake abin yanda zai kasance kowa an mai linzami. Shugaba ba zai wani abu ba sai assembly ta yi vote, ita ma assembly da shi shugaban idan suka saba ma doka akwai bangaren justice tana da yancin ta kawo musu shari'a, duka abin haka yake tafiya a tsari. Amma da aka tashi yanzu kawai sunan ne, amma duka ƙarƙashin shugaba, shugaba yake abin da yake so a assembly shi za a yi, abin da yake so justice ta yi shi za ta yi. Mafi yawa kusan Afirka haka suke tafiya. To yanzu ƙarƙashin irin wannan tsarin da suke tafiya, dole ya kasance su yi abin da suka ga dama. To ɗan uwa musulmi idan ya yi haƙuri, kai shugaba ka ce ka ji ka gani kuɗin na al'umma ta kwasa, ka arzitar da 'yan uwanka, ka arzitar da kanka, in minista ne kai, in DG ne kai, ko ta post ne da kake occupy, ka ja abin al'umma, ka sa aljihunka, kai kuma situation lamda wanda ba ruwanka ba ka cikin harkar shugabancin, hankalin kwanci kana share, to za ka yi dariya yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Za ka yi dariya ranar da kuɗin ba sa aiki, iyan da aka tara ba sa aiki, duki da aka sata ba ta aiki, babu inda zaka bada cin hanci, sai wanda ya zo wajen Allah da taqwa da tsoron Allah. A lokacin nan kai kuma sai ka shana, za a zo a taddaro ku zauna kai ma ka ɗan kurakuranka, ka ce to Allah ni ma ga nawa a ɗauka a miƙa musu tunda ni ma an zalunci ne. Shi kenan sai ka koma share, shi kuma ya kwashi kayan shi, ya kwashi abin nan, shi ne ake ce ma ayu gululu ko wa man yaghlib ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama. Duk wanda ya yi me yake da suna ya kwashi gululun wannan zai zo da abin da ya gululun wannan da shi na kiyama shi yasa ake galgadin mutane akan da ka dauki jikka ta kasa wannan haƙin kasa ne ka sa aljihunka ta zalunci ka je ka cinye gara ka ci miliyar guda ta mutum guda ya fi zo maka da sauki saboda miliyar guda ta mutum guda tsakaninka da shi ne in Allah ya taimake ka ma in ya hima ta wuce amma jikka ta al'umma a ce mutum miliyan 20 kowa na da haƙƙi a wannan kuɗin kowa ya zo ya tsaya ce ma ina nawa har wanda aka aiwa a Alistan in kaja ya zo ya ma tsaya ce ina nawa ya zaka yi da wannan tashin hankalin ka kwashi abin jama'a ka sa a jiyo wajen mutum miliyan 20 ka shiga ina da shi to ka gani idan ya kasance shugaba azzalimi ne ko shugabanni azzalimai ne shugaba ba ana nin da kololo shi kadai ba kowane mataki in aka baka responsibility ta al'umma kowane mataki kai ma shugaba ne kai ma kan al'umman ne aka baka ki kai ma kana daje ko ga wannan sabon nauri kaza ka dauka ka sa aljunga kudin al'umman ne nan jar kaf ka dauka ba na mutun dai bane ba na ma'aikata bane kadai na nijar ne duka kenan ba ya tsaya akan shugaba kadai ba ko wani kaza ko a kowa ne duk wanda yake da sabbiti kenan kaga abu ne wanda ya kamata mutum ya taka tsaya akan shi ba da shugabanci ba abun amma barka bane abun a taya ka da addu'a ne abun a zo a ringa bibiyar ka ne wanda suka isa da kai akan ka tsaya kai gaskiya al'umma da take zauwa da ga an ba mutum matsayi a kewaye gidan shi a ringa zuwa ana zauwa shi kuma ya ringa fushi wani bai kira neman barka ba wallahi tashin hankali ne an gama shi da shi wanda kamata a ringa taya shi kuka da jaje na cewa an dora ne tashin hankalin da kubuta shi sai Allah sutuwa irin wannan al'umma wani lokaci mutanen da suke kewaye kan su sa kai sada kowa ya koma share yana zagin kai yana cewa baka da kirki mu muka kama mishi mu muka yi kaza mu muka yi kaza dan abin da kake samu na watan in tsaya zaka yi da shi daga ka ba wannan ne ka tashi baka da komai kai sai su ban tsama ga wasu kuɗi sun zo hutiya ta gabanka wanda in ka zabta ka sa ka boye saura a tiruwar ko ka ƙara wata zero ba mai gane ba a ce ma komai sai ka ce to bari saboda idan in samu in yi da zan tare san suwa ne bari nima in ja wani abu nima in samu ɗan gidan da ɗan mota nima in ringawa shikenan ka shiga uku daga ka saba da cin wannan abin kuma shikenan baka yi wasa wala duk wanda ya saba bai iya wasa bai iya bari wanda ya saba daga an ba shi responsibility shi dai ya za a iya tara gidaje tara motoci daga ka mata shikenan babu ka bar ma wanda baka ma san ba waye zai amfana da abin shikenan kai kuma ka je da kaya to idan shugaba yana zalunci kafara ce ga ku al'umma sai ku yi hakuri kafara ce a gare ku Allah zai kankare muku zanuban ku ta wannan hanya yake cewa wa mudafatul ujur kuma lillim kalada ne a gare ku yake ta fa inna Allah ta'ala ma sallatuhum alaina illa li fasadi a'malina saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya shugabannin nan ba bai dora su ba a kanmu bai shugabantar da su a kanmu ba sai dan munanan ayyukanmu da muke aikatawa Allah yake cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer dukkan wata musiba da za ta same ku to gwalgwadan abin da kuka aikata ne da hannuwanku kuma Allah yana afuwa ma ga kan abubuwa da yawa ana ma yi muku abubuwa da yawa amma mafiya musibu da suke isko ku abinda kuka aikata da hannunku ne yake isko ku yake samu saboda aljaza'u min jinsin amal shi sakamako yana zauwa ne daidai gwalgwadan aikin da kake aikatawa yake cewa fa alaina al-ijtihad abinda yake gare mu mu mai da hankali wajen kokari ga ibada wajen istighfari wajen tuba zuwa ga Allah wajen kuma aikata aiki nagari wannan abubuwan idan muka lazance su muka tuba zuwa ga Allah muka aikata aiki nagari muka yi kaza ayyuka na alkhairi to a lokacin nan sai Allah sassafta mana sai aka mana shugabanni daidai masu irin zuciyarmu daidai masu irin ayyukanmu na alkhairi amma bayyayuwa al'umma kowa a cikin kashi 100 kashi 19 mafi yawa mutanen banza ne kuma ku ce wai shugaba kuke so sahabi ta ku ce shugaba kuce so sahabi taya sahabi zai shugabanci ku bayuwa dole wannan wanda suka yi yawan daga cikin su ne za a tsamo guda a ce shine shugaba haka yanda halin ka yake shi ma wannan halin shi haka yake wancan ma halin shi yake mafi yawa halin mara kyau ne to daga cikin ku tsakanin ku ɗayan ku ne shugaba waye ne kirki ba kenan yanda kuke haka shugaban ku yake idan al'umma ko mai kyau ce an tarbiyyantu da kyau kowa ya riƙe ya yi tarbiyya kowa ya kyautata to a lokacin da aka tashi ɗaukar shugaba cikin ku wannan na kirkin daga cikin shugaban zai mutu shikenan kenan kaga dole ya adalci dole ya kyautata dole ya kasance al'umma ta ji daɗi baki ɗaya yake cewa awalamma asabatkum musibatum qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum a lokacin da wata azaba ko wata musiba ta same ku sai ku riga cewa wannan daga ina me ya kawo mana wannan musiba me ya kawo mana wannan azaba sai Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum ka ce musu wannan daga karan kanku ne ku ka jama kanku aikin ku ne ya kadar muku da wannan musiba da kuke ciki yake cewa wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah dukkan lokacin da wani abu mai kyau ya same ka to wannan daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik kuma duk lokacin da wani abu mara kyau na cutarwa ya same ka to sakamakon abinda kake aikatawa ne shine biyo ka baya Allah yake cewa cikin al'am yake cewa wa kadhalika nuwalli ba'da zalimina ba'dan bima kanu yaksubun haka muke shugabantar da azzalumai muke shugabantar da shashansu akan shashi bima kanu yaksubun da abin da suka aikata walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksubun inda a ce mutanen alqaryu inda a ce mutanen gari ruwa sun yi imani sun ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da Allah ya bude musu albarkatu na sama da kasa walakin kazzabu sai dai kash sun karyata kash sun saba fa akhadhnahum bima kanu yaksubun sai muka kama su da abin da suka aikatawa Allah ya ce wa afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun shin za ku aminta ku mutanen alqaryu za ku aminta idan azaban mu ta isko ku kuna barci daddare kuna barci aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun ko ko za ku nutsu idan ta zo muku da rana kuna cikin wasannin ku Allah ko yaushe na iya kama ku da azaba dan haka imani da tsoron Allah shi ne yake tsayar da kamu na Allah da kuma musibu da suke sabkowa ga al'umma sai yake cewa fa iza arada ar-ra'iyya an yatakhallasu min zulmil amir az-zalim a lokacin da talakawa suke so su kubuta daga zalimcin shugaba az-zalimi falyatruku az-zulma su ma su bar zalimci kaji gaskiyar magana duk lokacin da al'umma take so ta huta talkashin zalimcin shugaba az-zalimi to su ma su bar zalimci matukar kun zamna a cikin zalimci to kuma za a zalimci aljaza'u min jinsil amal abinda ka aikata shi zaka gani wa an malik bin dinar yake cewa annahu ja'a fi ba'd kutubillah yazo a cikin wasu littattafai na Allah injila yake cewa ana Allahu malikal mulk ni ne Allah mai mulkin kanshi Allah shi ne mai mulkin shi ai Allah shi ne ke rufe mulki ga wanda yaso qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair Allah mulki a hannun shi yake ya ba wanda ya ga dama ya kwalkwace shi a hannun wanda ya ga dama ya daga wanda ya ga dama kuma ya kaskantar da wanda ya ga dama alkhairin duka a hannun shi yake yake cewa kuma qulubul muluk bi yadi Allah yake cewa zukata na masu mulki a hannuna yake faman ata'ani ja'alatuhum alayhi rahma dukkan wanda ya ma Allah da'a ya ma Allah biyayya sai Allah sanya zakatan wa'annan shugabannin ya sa musu jin kai da tausayi na talakawa sai yake cewa kuma waman asani ja'alatuhum alayhi nuqma dukkan kuma wa'anda suka saba mini kuka ringa saba ma Allah ku garin ya kasance babu komai sai saban Allah to a lokacin nan sai Allah sanya zuciyai wa'annan shugabannin ya sanya a zuciyarsu azaba fala tushajjidu anfusakum bisabbil muluk kada ku ringa bata lokacinku akan zagin shugabanni, kada ku bata lokacinku, bata lokaci ne kuke. Yake to lakin tubu atafuhum alaikum, sai ce abinda ake so gare ku tuba zuwa ga Allah, sai kuma su kin isaffaka a gare ku, koma zuwa ga Allah ya saukaka a gare ku. A duk lokacin da mutum ya kasance ba abin da ya sa gaba illa saban Allah, alhali Allah ya mai ni'ima, Allah ya bashi ni'imomi daban-daban, duk yanda ka samu kanka wallahi cikin wata ni'ima kake ta musamman wanda wani so yake samu irin taka. Allah Allah yake ce a ce kamar kai yake ya ganka ka hudan nan lahiya lau, kana tafiya hankalinka kwance, ka zo kai ibada, ka zo wajen karatu, kai kaza kai kaza, shi wani gani yake ni'ima ta ƙarshe kake ciki. To wallahi wannan ni'imar da kake ciki, idan kana so Allah ya dawo maka da wannan ni'ima, to ka mai da hankali wajen bin Allah da tuba zuwa gare shi, kada ka kuskura ka saba mishi. Idan kana so wannan ni'imar taka, kada ta kauce. Ayan nan ta tabbata akan ka, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah ba ya sauya ma abinda mutane suke ciki har sai sun sauya ma kansu da kansu, ta hanyar mi? Ta hanyar sabo. To idan baka so Allah ya sauya wannan ni'imar taka ta komo musiba, to ka kiyaye saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, saboda wannan sauyin da kaji ana rance sauyin juyi halin wannan, yanda kaga an dauki mutanen annabi Lut da suka saba ma Allah, aka dauki garin aka birkita shi, mutanen annabi Salih suna cikin jin dadi, aka maida su birrika, mutanen kaza aka sauya halin su daga wani hali zuwa wani hali, to kai ma ana iya sauya halin da kake ciki zuwa wani hali na musiba duk da ni'imar da kake ciki, saboda sakamako ne na saba ma Allah da kake. Kenan abinda ake so gabawa, duk yanda ya samu kanshi na ni'ima, yayi kokari ya ba Allah subhanahu wataala, sai Allah ya kara mai ni'imar wannan da yake ciki, ya kara mai wata, wala in shakartum yake cewa la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid, idan kun gode Allah ce zai kara muku, idan kuma kun kafirce sai azaba shuwa tana nan mai tsanani ce. Dan haka bin shuwa gabanni a kalkashin abinda Allah ya ce, annabi ya ce wannan wajibi ne, lazimi ne, kuma hakuri akan zaluncin su shi ma kuma wajibi ne, huta alkashin shugabancin su, zama ribar a kalkashin su, wannan haramun ne addinin musulunci. Kawai abinda aka ce inda ba ka yi biyayya ba, idan shugaba ce ka saba ma Allah, to wannan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, limya sa, saboda shi kanshi shugaban, shi kanshi shugaban bawa ne na Allah, shi kanshi bawa ne na Allah, kuma mulkin Allah ne ba shi, don haka ba maganar ka mai biyayya akan saba ma Allah, kai kuma ka zauna cikin saba Allah, wannan ba ka da uzuri akan wannan. Sai malam yake cewa wa nattabi'u sunnata wal jama'a wa najtanibu shubut wal khilaf wal firqa, yake cewa muna bin sunna, wa nattabi'u sunna, muna bin sunna, wal jama'a, ko muna tare da jama'a, wa najtanibu shuzuz, muna kiyaye bangarewa, ya kasance al'umma ta tafi akan kaza, kai kuma kai dai ta daya daya ka ware kace kai wanda kai. Misali an ga wata, gashi nan an ga wata, jama'a kowa ga wata za a dauki azumi, kai kuma share kace a kai banda kai, kai he ka gange idan ka. An ga wata gashi nan aji, kai ka ware kai kaje al'umma kowa na sallah, kai ka ware kace kai banda kai, kaga wannan ka zama shas, ka huta daga jama'a, ka saba jama'a kowa ta idi, kai kana gida azumi, kai kuma wannan shekara ba kai idi, kun ba ba ai balai hin zauna ba ai lahin zai kawai, kai ne kai niyya kawai ka saba ma jama'a. To wannan ba tsari bane na musulman kware, ba tsari bane na ahlus sunna wal jama'a. Idan al'umma ta ce ta ga wata, akai sanarwa aka ce an ga wata, kalkashin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ku yi azumi idan an ga wata, ku ajje idan an ga wata, ba ta akai ba izara aita anta, ba a ce ba kai idan ka gani, makawo to ya zai inda sai an gani shi da ba ganin bai ki, akwai wanda idan shi matsala gare shi bai iya ganin sharkin wannan, kai akwai wata hanadi ma za a yi, ku a karkarar ku ba gani ba, amma wani wanda yake kauye kaza shi babu hadari a garin su, gashi wani ya bayyana a gare su, ya kira ya ce muku an ga wata, to ina dalili kace kai ka gani, alhali kuma an yarda mutumin da yake wa haka nan to wannan shine ake cewa shaz kuma dewa a garin nan ana samu wannan matsala surtu lokacin harka ganin mata kaga mutun ya bangare daga jama'a shi ai bai yi garda ba ai wannan na gwamnati ne kawai ka ba kanka aiki kuma mafi yawa wani wasu ne da jahilcin su game da kauyanci yake gamuwa kawai ya zo rudda mutane akan wannan tafiya shikenan sai a tafi sai a tafi abu ne biyu din yake gambe tafiya in dai aka ce ma akwai kauyanci kuma akwai jahilci to wannan abun biyu dole cutar da jama'a amma mafiya dukkan mu ɗan kauyen ne amma Allah ya taimake ka samu ilimi ko na boko ne ka san menene daidai ka san menene ba daidai ka san ya za ka rarrabe abubuwa shikenan haka ne Allah ya taimake ka abubuwa baka zama ɗan kauye ba akan abubuwan komi kawai a ringa tafiya da kai a ringa jama'a amma ka zo ka zamana dirin babu komi babu wannan babu wannan dole ya kasance duk abin da aka zo tafiya da kai ba wahala kawai gani kura ta tai da kai yake cewa kuma mu ringa kiyaye al-khilaf wal firqa yawan sabani da yawan bangarewa kace kai ko ɗan kote kaza ne ko ɗan kote kaza abu musulunci bai san yawan rarrabuwa wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ta ku dunkule wuri guda wala tafarraqu kada ku rarrabu kada ku rarrabu wazkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum ku tuna ni'mar Allah a lokacin da da kuna an adawa juna Allah ya sanya soyayya tsakaninku fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana sai daga baya ga kunan kun kasance ɗan uwan juna kuna san juna saboda ni zama da kuka yi tare saboda kun zauna a hanya guda ba tare da yawan safani ba ba tare da yawan firqa daban-daban ba idan aka ce al-khilaf ba sabani ba irin na kaji an ce wane yayi fatawa kaza wane ya saba mai fata wannan ba wani abu ne Allah yake cewa cikin suratul hijr ne ko lidhalika khalaqahum ko hujji lidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika Allah yake cewa ikhtilafi dole ne an same shi a tsakaninku saboda tunaninku ba dai bane ba hankalinku ba dai bane ilminku ba dai bane ba inda kuke rayuwa ba dai bane ba dole wata rana sai an samu sabani na fahimta ko sabani na ra'ayi dole ne me yake kawo haka yanzu wani a garin su inda yake rayuwa jama'ar da yake rayuwa da su shugabannin da yake rayuwa da su bi'ar da ke rayuwa a wurin ta saba da ta garin ku idan ya tashi ba da fatawa dole ta saba da ta garin ku kenan kaga wannan ba wani matsala bane ba addini dan an samu bambancin fatawa dalilin bambancin wuri ko zamani ana iya samun haka yanzu akwai wani wanda ya zo yake tambaye wani shugabanni wani malami ya ce mai ya je aikata wani abu sai ya ce mai a kan kai wani kuma da ya zo ce injin aikata ya ce ma ya ce mai ya je kai aiki biyu ne aiki ɗaya ne kai amma kun fatawa ta fara aka ce mai ya je na biyu kuma aka ce mai kare kada ya je aikata aka tambaye shi me yasa ya ce saboda ya lura da wannan shi ga irin abin da ya zo da shi ga irin halin da ya zo a lokacin da ya zo yana da niyyar ya aikata shi kuma wannan yana so ya sani ne kuma kowanne an ba shi fatawa ne gwargwadon halin da ya zo ma mutumin ya ba shi fatawa gwargwadon wannan abu ne ina ga manzala sallallahu alaihi wasallam ma ya ba da irin wannan fatawa daban-daban kuma a abu guda wani ya zo ya ce mai ji wani kuma ya zo aka ce mai karya aikata naman ce dai matsala mene ne kawo to irin wannan khilafin shi ba matsala ba ne ba a cikin addini wannan akwai shi amma me ba a so zagin juna adawa da juna bambancin ya zama gashi nan a hili kowa bai san wani da alkhairi kowa an yi ga wani haushi yake ji wani ya fasa mama wani sallama wani ya fasa bin wani sallah wani kaza wannan shi ne musulunci da shi matukar dukanku karkashin kalmar shahada kuke kuna bin Allah da manzon shi kuna qur'anin ku guda hadisan da kuke amfani da su littafin guda komi guda dan wani sabani ko na shugabancin tahiya ko sabani na ra'ayi ko sabani kan wani abun duniya bai kamata ba yayi tasiri akan addinin ku har ya kai ga wani bai bin wani sallah ko ka ga wani in ya ga wani yana jin haushi bai ya fatan ma ya ga wani ko in ya ga wani cikin al'amuran shaita duka ana samu to wannan abubuwa ne wanda musulunci baya san su ba tsari bane na addini na ahlus sunna wal jamaa. In ma kaga wani yana yi kame nasiya kuma kai kakkar da ka shiga, dukkan musulmi ɗan uwan musulmai ne, dukkan musulmi ɗan uwa ne, kowa ɗaya ne. Ka tsaya kawai idan kaga mutun ya saba ma Allah ko kuma hanyar da yake bi hanya ce ta fasikanci, wannan musulunci ya baka dama kame ka kaurace mishi. Amma matakal mutum musulmi ne kuma yana bin Allah da manzon shi, komi iri ɗaya kuna yi ba matsalar komi, kawai matsala ta shugabanci. Shi yana ganin shugaban da kake karkashin shi ba shi bane shugaban shi, kai ma kana ganin shugaban da yake karkashin shi ba shi bane shugaban da ya dace. Kawai saboda wannan matsala ya kasance kun samu matsala ta irin ta jahiliya, to wannan ba tsari bane na magabata, ba tsari bane na musulman kwarai. In ka ga me yi kame nasiha akan ya kiyaye wannan musulunci baya sa da bokai. Allah yake cewa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, idan kun kasance kuna san Allah to ku bi ni sai Allah ya so ku. Wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim, kuma Allah gafarta muku dhunubanku, Allah mai gafara ne ko mai jin kai ne. Haka ne yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Yake cewa qul atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaytum fa inna ma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Idan kun samu matsala tsakaninku farud fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul, idan ku zo ku samu jayayya ku samu sabani tsakaninku, abinda ake so da ku ku koma alqur'ani ku koma hadisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cike akwai solution, sai ku warware matsalar ku tsakaninku ba tare da an samu matsala ba. Allah ke cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uni fattabi'u, yace wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili yace zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, wannan ita ce hanya ta madidiciya, ita ce kuma za ku bi, kada ku kuskura ku bi hanyoyin da ba su ba. Wannan wasiya ce ta Allah yake muku idan kun kasance ko kuma za ku kasance masu jin tsoron Allah. A ƙarƙashin wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na Irbad bin Sariya yake cewa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi, wa'azi mai tasiri, wa'azi wanda ya sanya idanuwa suka yi hawaye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai har wani ma daga cikin sahabbai yake cewa ya Rasulullah, shin wannan wa'azin ban kwana ne kake mana ko mene ne, saboda kowa kuka yake a wajen. Fa madha ta'hud ilayna, ya Rasulullah mi wata wasiya kake mana, alamun wannan wa'azi ban kwana ne ake mana, tun daga shi kowa kuka yake hankalin kowa ya tashi. Sai Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wasiku, ina muku wasiya bis sam'i wa ta'a, ku ji ji irin na saurare na biyayya kuma ku yi ta'a. Yake ta fa innahu man ya'ishu minkum ba'di, dukkan wanda ya rayu a cikin ku, fa sayara ikhtilafan kathira, zai ga sabani dewa. Fa alaykum bi sunnati, duk lokacin da kuka irin wannan sabanin abinda ake so gare ka, ka rungumi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnati al-khulafa'ur rashidin, da kuma sunna ta khulafa'ur rashidin, da sunna ta khulafa'ur rashidin sune sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam guda hudu wannan na baya, sune kace wa khulafa'ur rashidin al-mahdiyyin, masu shiryawa. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa tamassaku biha, ku rike su da kyau, wa'addu alaiha bin nawajis, kuma ku rike su da matamnanku na haƙura. Kenan kaga duk abin da ka rike da matamna da wahala ya kuce da gaugawa. To haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana wasiya, yace mu rike sunna shi da kuma sunna ta khulafa'ur rashidi. Wannan hadisin yana karantar da mu cewa duk lokacin da ka ga wata aya ko duk lokacin da ka ji wani hadisi, ka koma littattafai ka nemi ilimin yaya waɗannan sahabban suka fahimci waɗannan ayoyin, ya suka aiki da su. Da Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata, yaya suka tsaye da sallar, yaya suka bada zakai, waɗannan sahabban yin su, aikin da suka aikata shine fasarar wannan ayi, aikin da suka aikata shine sharhin wannan hadisin. Wani bai iya fahimtar manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da suka fahimce shi, su ne ɗan makaranta na farko sune dalibai na farko gaban Manzo sallallahu alaihi wasallam duk aida ta sanko kansa har da ce tayi sun yi aiki da ita Manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu bayanin ta tukun sa har da ce ta kuma su ringa ci gaba da karanta ta kenan kaga su suka hidacewa suka fassara mu alqur'ani to wannan sune Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a rike su da kyau tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajis yace wa iyyakum wa muhtatatil umur na kiyaye ku ku ringa kirkira al'amura a addini babu kirkire a addini abinda Allah yace annabi yace shi kadai ake yi matakal abin samun lada ne in dai abinda za ka samu lada ne ibada ce to ka ajje hankalinka ka nema ka san wa yace ai Allah yace ai ko annabi yace ai in kuma abin duniya ne wannan kuma wa yakhluqu ma la ta'lamun yake shiga Allah zai halitta abin da ba ku sani ba misali yanzu fanka ajin fanka akwai lada babu ka ce dole bai ji fanka ba zai zai samu ka isa ka wato wannan magana ai ka ga bata wuwa ka isa ka ce eh wanda ya hawo mota zai samu lada ka isa ka ce sai wanda ya hawo moto zai samu lada wanda bai hawo ba zai samu ka ga duka wannan menene abubuwan na duniya wanda aka yi su daga baya wanda ilimi cigaban ilimi ya kawo su wanda basu da alaka da addini babu lada babu zinihi takan yi ka samu lada a lokacin da ka faranta ma kanka da kanka takan yi ka samu lada idan aka yi amfani da su wajen aikin Allah misali aka dauki mota aka tafi don wa'azi kaga wannan mota an yi amfani da ita an samu lada aka fanka aka sa a masallaci dan masallata su ji sanyi an yi amfani da wannan an samu lada wajen aikin Allah amma jinta ita a karan kanta bai zama lada bai zama rishin jinta bai zama zini saboda ba wani abu ne wanda Manzo sallallahu alaihi wasallam yace kaza kaza ne ko man Allah yace kaza kaza ne a kanshi to shi addini abinda ake ce ma addini shi ne abinda aka yi alƙawarin lada a kanshi ko aka yi alƙawarin azaba idan ka saba baka yi ba to wannan shine Manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mana wa iyyakum muhdasatil umur nake ku ringa kirkiro abu sabbi kawai yanzu ana zamne kawai kace kawai ayi kaza lada za samu abin aka tambaye ka babu a qur'ani babu a hadisi kuma kai ka ce aikin lada ne to kaga akwai matsala shi kuma Allah ya ce wa iqullaha wa iqur rasul abu Allah abu manzo Allah su biyu suke shar'anta in ba Allah bai shar'anta abu manzo sallallahu alaihi wasallam ko manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake shar'anta wani ba addini to an tambaye ka Allah ya ce ai ko annabi ya ce ai kai ba ka hujja ba kuma ka ce abin akwai lada kaga da mamaki to wake ba lada ba da lada ba Allah ba yaushe kai da shi zai ba da lada ina ne ba ku yi ba manzo sallallahu alaihi wasallam shine rasulullah an aike ni Allah shi yace ai ya ce in an yi akwai lada saboda shi lada duk anil hawa in huwa illa wahyu wa a ba shi waje ba to wa ina ka samu idan bai baka dalili ba kawai rike kan shi shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi na Aisha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun dukkan wanda ya kirkiro wani abu sabo a addini wanda ba mu ba muka kawo shi ba mu ba muka ce ayi inji manzo Allah yake fa huwa raddun amida mashi kan shi a ruwaya ta muslim yake cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun dukkan wanda ya aikata wani aiki wanda ba mu muka ce ba ai to shi ba amida mashi kan shi to wannan shine addini kai addini wanda Allah ya ce da wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka kirkiro abu bar ma kayan ka zai ba kirkirawa ba a ganin ya kamata ba a ganin ya dace ai ba a ganin kamar ai ba komai bane ba ai shi ma kaza ne ba a ganin wannan in ya kamata ne me yasa sallar isha yanzu da zamu kuma ya raka'a biyar ba ai alhamdulillah zamu karanta da sura da rukui da sujada duk abubuwa ne wanda Allah yake so amma mun isa mu kara ba mu isa ba an tsaya mu an ce hudu zamu dole mu tsaya hana idan muka kara shikenan sallar duka mata lalace azumin ramadan kai wata biyu kana yi mana kaga ba kai ba me yasa saboda ga yanda aka ce ai Allah ya ce ai a watan ramadan kadai shine farilla kenan abinda aka ce kai shine da kai abinda ka kuma ka kara wannan ko kai kan kai Allah bai san kirkire shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa na kiyaye ku wa mudasatil umur ku ranga kirkire a cikin addini fa inna kullu bid'atin dalala saboda dukkan wata bid'a bata ce dukkan wata bid'a manzo sallallahu alaihi wasallam yace bata ce duk mai aikata bid'a kuma ya mutu yana yin ta a lokacin da za a zo a sha ruwan al-khaut jama'an manzo sallallahu alaihi wasallam ta zaburo za ta zo ta sha kwafukan da ke da kai a bakin wannan tafkin yawan tarmamu an zo za a sha sai wasu su zo sai mala'ika su koma baya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma ta ce sai a ce a bayan ka san inda sassauya ba su rinka kirkiro sabbi suna kawo aiki in an ce su kawo hujja babu hujja ai waye ce ai babu san ba waye ce kawai da ya kamata in ya kamata ne kai da abin da ya kamata ma baka ida yi ba bai wanda baka da madalili akan shi hadisi na karshe zamu karanta a wannan babi shine manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ana zamne yake cewa inna ahlal kitabaini masu littahi yahudi nasara iftaraku fi dinihim ala 72 milla addinin su sirrar rabu kashi so 72 a addinin yahudi da nasara wajen kala-kala daban-daban 72 wanda muka sani mun sani mun sani mun sani ba yake cewa inna hadhihi al-umma wannan al'ummar ta da kuke gani ita kuma sataftarika ala 73 milla za ta kaso 73 yanzu duk wanda yake bin Facebook karin gajin mutane kala-kala karin gajin ra'ayi kala-kala kowa da irin nashi kowa da irin nashi akwai wanda zai hoto ma zabi ya ce shi bai yarda sahabbai ba akwai wanda zai hoto shi bai da aiki lazimin shi tasbihin shi zagin sahabbai ne akwai wanda shi kuma a shi bai yarda ma akwai hadisin annabi shi ko qur'ani kadai zai riki akwai wanda shi kuma ya ce kaza akwai wanda shi kuma kowa da irin da kuma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kaso gida 72 sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu hafin nar duka 73 na auta suke sai daya sai itak illa wahida sai itak wace ce wannan wahiyar jama'a sunan suke tare da jama'a ahlus sunna wal jama'a kenan sunan ake cewa ahlus sunna wal jama'a mi ahlus sunna wal jama'a wanda suka tsaya akan alqur'ani da hadisan manzon Allah kamar yanda sahabban annabi na farko suka fahimci wannan qur'anin da wannan hadisi sune ahlus sunna wal jama'a kaga idan ka ji wannan kuma ka tsaya ka bi insha Allah za ka samu nutsuwa cewa lalle kana samun hanyar madaidaiciya ka ji alqur'ani ka ji hadisan annabi ko ba kan fahimta kowa ba yaya sahabbai suka yi aiki da wannan hadisi yaya sahabbai suka yi aiki da wannan qur'ani to ka rike wannan hanya a nan cin yake a nan zaka kai labari kuma ita ce hanyar da manzo sallallahu alaihi wasallam insha Allah wanda yace ita kadai ce za ta tsaya wanda ta kasance ma ana alaihi ana wa ashabi wanda muke kanta ni da sahabbaina injuwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga wannan hadisi yana karantar da mu cewa wannan sabanin da muke gani wannan mutanen da muke gani kala-kala wannan akirin da muke gani kala-kala daban-daban wannan dama manzo sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin hakan za ta faru me ake so ga mutum ya maida hankali ya nutsu ya tsaya ya kalli cewa wata hanya ce ake kira akan abin da Allah ya ce akan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wata hanya ce kuma take tahiya akan fahimtar magabata na kware su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hanya kuma a ƙarƙashin haka su ma ko kuma al'umma da take kiran kanta ahlus sunna wal jama'a su ma sun ji tsoron Allah ya sun ji tsoron Allah saboda yau a cikin ahlus sunna wal jama'a anan ma kuma yake samu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan yana daga cikin abin da wasu malamai za su ji tsoron Allah akan wannan abin da suke yi wasu malamai akwai malamai da yawa waɗanda Allah ya sanya fahimta addini a harshensu Allah ya ba su baiwa al'umma tana sauraron su wannan kuma ni'ima ce ta Allah subhanahu wata'ala ya musu wanda idan Allah ya taimake su da ikhlasi mutum ɗaya ma ya kiri a hannunka manzo sallallahu alaihi wasallam yace khairul laka min umrina yayi alheri a gare ka da ka samu garke na yayin raƙuma ina ga kai wanda a rezo sosai kin wannan zaka halba sako guda mutum kusan miliyan guda saurare shi to ka zo ka yi wannan yazo yayi, wannan yazo yayi, wannan yazo, kowa ya kawo sako na addini ya isa. Amma yau sai mu ji wani ya fito ya ce wannan malamin da yace mun kaza yace munafiki ne, ko kuma ya buɗe baki yace wannan malamin jahili ne, ko kuma yace kaza ne, ko kuma ya aibata shi wanda shi wanda sakon ya ringa zuwa gare shi da farko bai san ba realitin da kuke fama da ita, bai san ba rayuwar da kuke yi a can inda kuke, bai san me tsakaninka da shi ba. Sakon wannan malami ya isa zuwa gare shi can wani lungu ƙauyen da kai baka ma san ba garin, baka taɓa zuwa ba, bai taɓa zuwa ƙwaƙwalwarka ba, amma dalilinka ya fahimci wani abu na addini. Sai kuma wani sako iske shi cewa an ce wannan malamin ja'ili ne, an ce wannan malamin munafiki ne. To shi wanda wannan sakon na fari ya je ma, idan sako na biyu je gare shi, kenan ka sa shi cikin wani tunani perplex, ka sa shi cikin tunani na kokonto, shin kenan wancan magana da na ɗauka kenan ba gaskiya bane, alhali malamin ya ce Allah ce Annabi ya ce, kaga ka zalunce shi, ka bata mai abin da ya ɗauka na karatu, ka bata mai da ya ɗauka na ilimi, kana nema ka gurɓata mai hanyar tashi ma da ya kama kwata-kwata. To akan wannan mutane da yawa malamai da yawa za su bata addininsu, malamai da yawa za su bata ladansu, malamai da yawa za su bata al'umma akan wannan abin da suke yi. Dole sai an yi hakuri da juna, ba dole bane irin yadda kai kake karantar da mutane ka ce dole shi ma wani ta wannan hanyar zai bi karantar da mutane, ba dole bane ba kai yadda al'adar ka kake, ko ɗabi'ar ka kake, ko jama'ar da kake tare da su, ko garin da kake zaune ya kasance daidai yake da garin da malam wani ko su wani suke zaune, da irin ɗabi'ar ka, da irin majama'ar da kake tare da su, da irin tasirin da kake da shi a wuri, da shi ne za ka yi amfani ka isa da sakonka. Kenan wannan abin da ake gaskiya yana cutar da al'umma, yana cutar da mabiya. Dole ne an duba wannan salo na fitowa a rezo sosiyo, a ringa aibata malamai. In akwai dama a kirayi malamin a ce mai kaza kuskure, in akwai dama a iske shi inda yake a tattauna da shi ta ilimi. Amma sakon shi ya shiga ba yau ba, ya ta yi lungu da sako na Allah ya ce Annabi ya ce kai ka zo kai tsaye ka rusa malamin dukan shi. Wannan ka rusa wannan malamin, kana ganin shi ne ka rusa, ka rusa abin da ya bayani. Kuma wannan ya kama Allah bayani a kan shi, kai kana ganin malami ne kai ka sha, wallahi ka je gaban Allah ka je kai kana daga cikin waɗanda su ne na farko ma na shiga wuta. Dole ne an kiyaye kan wannan, kuma muna jan hankali a kansu, wallahi su kiyaye irin waɗannan abin da suke mana, saboda suna zalunta al'umma akan wannan abin da suke yi. Allah ya taimake ku, ya ɗora saman kan hanya ta Ahlus Sunna wal Jama'a, ku gode ma Allah kan wannan hanya. Amma kar ku yi amfani da wannan dama ku gurɓata mutane addinin nasu baki ɗaya, ma su rasa ma makama, su rasa ma da za su kama. Allah ya sa mu gane. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.